to my head, and you linger like a haunting refrain, and I find you spinning round in my brain like the bubbles in a glass of champagne. You woke up to my head with a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes. The thrill of a thought that you might give a thought to my plea casts a spell over me. Still I say to myself, got a hold of yourself. Can't you see it was not meant to be? You go to my head like a da 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 da